الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 17 ga watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 18 ga watan biyu shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Kamar mi? Na'am. Wai tambayar ɗan uwa Siga wadda ta tabbata a sunna game da daura aure. To, a magana mafi rinjaye, babu wata siga keɓantacciya wadda za a ce aure baya kulluwa sai da ita. Da haka malamai suka ce ka'ida, duk lafazin da zai nuna cewa na bayar ga shi alwalin amarya, ango ko wakilin shi, sigar ta fa'idantar da cewa na karba, to aure ya kullu. Kamar yadda a hadisin Al-Wahiba, matar da ta bayar da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta sama da ƙasa, bata ƙayatar da shi ba, manzon Allah ya saddakai. Ta jima a tsaye, sai ta ce, sai wani sahabi ya ce, ya Rasulallahi, in har kai ba ka da bukatar ta, ni a aura mumma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, je kaka kawo sadaki. Ya buga, ya buga, ya buga, ya rasa abinda zai zo da shi, ya zo ya ce, ya Rasulallahi, shiru ne. Manzon Allah ya ce masa, iltamis walau khataman min hadidi, je ka dai ka nemo wani abu a bata a matsayin sadaki, ko da wato zobe ne na bakin karfe. Ya je ya buga, ya buga, ya buga, ya dawo hannunsa goma ba komai, ya ce, ya Rasulallahi, ba ni da komai illa izari haza, ya ce sai wannan gyautan nawa, in tana so in bata. Manzon Allah ya ce, me za ta yi da gyautanka, wanda in an raba kai bai ishe ta ba, kai bai ishe ka ba, ita bai ishe ta ba, kuma in ka ba ta kai ka daure ni. A lokacin nan sai ya juya ya tafi, manzo Allah ya ce ku dawo da shi. Aka dawo da shi, manzo Allah ya tambaye shi, me ka haddace na Al-Qur'ani? Ya zano ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya haddace na Al-Qur'ani. Manzon Allah ya ce, zawwajtuka habi ma ma'aka min Al-Qur'ani. Manzon Allah sai ya ce, wa allimha hadhihi al-ayat au kama qala, maza Allah yace na aura maka ita game da abin da yake tare da kai na alqur'ani kai koyar da ita wannan koyarwa shine matsayin sadaki to dan haka a riwayoyin da yazo wata riwaya zawajtukaha wata riwaya ankahatukaha da abin da yake kama da haka to a karkashin wannan hadisi malamai suka ce duk lafazin da zai iya kunsar ma'anar na bada shi kuma yace na karba to aure ya kullu babu wata siga inganta wannan kebantacciya da ta zo a shari'a kamar mun baka shi ango yace na karba ko wakilin shi yace na karba ko a ce an aura maka yace na amsa da abin da yake kama da haka na'am kamar ni ban fahimci ba tambayar ka wai hanyar da ya kamata mutum ya bi domin ya samu wadatar zuciya samun wadatar zuciya abu na farko shine ka san da cewa arziki tuntunin Allah ya kasa ya raba ba maganar dadi ba maganar rage daidai da kwaya ɗaya na arzikin ka ba za a dada ma kuma ba a ba za a rage ba kamar yadda duk da kafin ya zo duniya sai an kayyade iya arzikinsa to in har kasancewa arziki Allah ya kasa ya raba to dole zaka dangana da iya rabanka abu na biyu wanda ke gadar ma bawa wadatar zuciya ka ringa kallon na ƙasa da kai karka kalli na sama da kai a kullun ka ringa kallon ƙasa da kai dubu nawa kafi matukar kana kallon na sama da kai to zaka rena ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka kuma ba zaka gode masa ba wannan zai kai mutum zuwa butulci wal iyazu billahi kuma bugo da ƙari zai haifar masa da ciwo cuta ta hasada da kyashi matukar mutum yana kallon na sama da shi shi yasa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa ku kankanta shiga gun mawadata domin kankanta shiga gun mawadata shine abin da zai taimaka muku akan rashin wulakanta ni'imar Allah da ya muku matukar mutum yana kallon na sama da shi to zai ga cewa shi ba a yi masa komai ba an gane ko wanda wannan ko butulci ne duk matsayin da kake inda zaka kalla ƙasa da kai mutanen da ka lullumka dubu da dubunnai ne Allah kadai ya san adadinsu zaka san cewa Allah ya maka nema don haka a bangare guda ne kadai ake son bawa ya ringa kallon na sama da shi shine bangaren abin da ya shafi lamari na lahira aiki na alkhairi ka kalli wanda yafi ka domin kai ma ka zage damtse kai kokarin cewa sai ka kamo shi kaga mutun yana azumin litinin da alkhamis kai ma sai ka zage damtse ka ci gaba da yi bal ma kuma ana so din da dama ma ka dara shi ka ringa yin irin azumi na annabi Dawud an gane ko kaga mutun addini na Allah zai karanta wani kaso na alqur'ani kai ma sai ka yi kokarin yadda zaka kamo shi ko ma ka dara shi matukar abun bai wuce shari'a ba to amma a bangaren lamari na duniya ba a kallon na sama da mutun na ƙasa da kai kake kallo shi yasa ai a alamari na lahira ne Allah ya faɗa wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun kuma can yake cewa limithli zalika falyamalul amilun sannan yana daga cikin abin da kuma yake taimaka ma bawa akan samun wadatar zuciya shine kankanta kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya dukufa ya yi ta'addu'a na cewa Allah ya azurta shi da wadatar zuci kamar yadda yana daga cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaitawa a rayuwarsa shine Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wannan addu'a tana daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaitawa. Ya Allah, ina roƙonka al-huda, wato shiriya. Idan aka ce shiriya shine al-ilmun nafi wal-amalus salih, kamar yadda ya faɗa huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kulli. Shine yace, ya Allah, ina roƙonka shiriya shine ilimi mai amfani da aiki nagari. Wattuka, da tsara dokokinka, abinda ka dora min na shari'a nayi in kwatanta na hannuwa in hannu. Wal afafa, wato da kamewa ga barin saba maka. Wal gina, wato da wadata. Me ake nufi wadata? Ita ce wadatar zuciya. Dan haka wannan kuma ita ce hakikanin wadata. Duk bawan da ya samu wadatar zuciya, to wannan ya ci nasara a rayuwarsa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, laysa al-ghina an kasrati al-ardi walakin al-ghina ginan nafs. Yawan tarkaci na duniya, cewa komai kana da kwantuguloke miliyoyi ka kaza da kaza, komai ka tara, wannan ba shi bane wadata. Manzon Allah ya ce wadatar zuci ita ce wadata. Wadatar zuci ita ce wadata. Zaka samu mutumin da yake da miliyan 1, jarin shi bai wuce miliyan 1 amma yafi miliyan 100 kwancin hankali. Wannan miliyan 1 da yake juyawa zai ci zai sha, yayi alkhairi, yayi duk wani taimako a cikin ta. Amma wanda yake mai miliyan 100, shi kanshi bai ci ba bai sha ba, balantana ya taimaka. Saboda me yasa? Shi kawai iya tunanin shi wannan miliyan kin shi 100 karewa za ta yi. Zaka ga aiki na alkhairi wal iyaz billahi sai an kai ruwa rana. Kaga yana da sama da miliyan 100, amma jika guda ta hada shi da mutum ana ta rikici. To kaga rashin wadata ce ta zuciya. Lalle duk wanda ya samu wadatar zuci da shi da wanda ya mallaki duniya gaba ɗaya ba su da bambanci. Ba abinda zai faɗa masa da shi da wanda yake mai kudin duniya gaba ɗaya, ba abinda zai faɗa masa, balma shi ya fi shi. Kamar yadda al-Imamu Shafi, Allah ya ji kansa, yake faɗa, idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Idan ka zamanto kana da zuciya mai matukar dangana, yace kai da wanda ya mallaki duniya daidai kuke, ba abinda zai faɗa maka. Dan haka dai waɗannan su ne hanyoyi. Kasan da cewa arziki tuntuna Allah ya kasa, ba yadda za a yi a rage maka a abinda Allah ya kasa, kuma ba maganar ƙari. Sannan kuma ka ringa kallon na ƙasa da kai, sannan kuma ka yi ta addu'a cewa Ubangiji ta'ala ya azurta ka da dangana. Na'am. Wai kamar misali, macen da ta mutu ba ta yi aure ba, a aljanna za ta iya samun mijin da za a aura mata? Kwarai da gaske, wanda kar mu manta a darasi da ya gabata, akal abinda ɗan aljanna yake da su daga cikin matan duniya mace biyu. An gane ko? Akaɗin ne mace biyu, domin shi a ƙa'ida ma'aurata idan Allah ya musu dace da gidan aljanna, shi ya samu dacewa da gidan aljanna, matar shi ta samu dacewa da gidan aljanna, to Allah zai hada su a can ma matsayin ma'aurata suke, kamar yadda suke ma'aurata a nan duniya. Wal iyazu billahi, in an samu bambanci, ɗaya ya ratse, shi ya yi wuta, ita ta yi aljanna, to Allah zai aurar da ita ga wani miji na daban wanda Allah zai gamsar da ita. In mutum ya auri mata da dama, to kuma Allah zai hada masa su, aƙalla ne ƙaranci ne mace biyu ga ɗan aljanna. Don haka macen da bata taɓa yin aure ba, idan Allah ya mata rasuwa ta yi dace da gidan aljanna za a maida ta budurwa wadda take matashiya kuma Allah zai aurar da ita ga wani dan aljanna wanda su daman ai Allah ya faɗa su matan aljanna kamar yadda Allah ya faɗa wanda yake cewa fihinna qasiratu tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan kuma shine yake cewa faja'alna hunna abkaran uruban atraban uruban masu matukar soyayya ne ga mazansu ba sa hangen wasu maza na daba lafazin uruban jam'i ne na arruba in aka ce arruba mace mai matukar so da kauna ga mijinta wanda ba ta hangen wani can daba atraban ubangiji ta'ala yace kuma tsari kun juna ne an gane ko a wajen halitta da shekaru dukkan ne babu wani bambanci to dan haka dai a takaice rashin yin auren ta baya nuna cewa in ta shiga aljanna haka za ta zauna ba tare da miji ba a dukkan matan duniya waɗanda suka shiga aljanna ubangiji ta'ala zai canza halittarsu sannan kuma za a aurar da su ga wasu maza waɗanda suke na musamman darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na sifar kofofin aljanna bayani ya gabata kamar yadda malam yazo mana da hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa fil jannati thamaniyatu abwab a aljanna manzon Allah yace akwai kofofi guda 8 gane ko wannan na tabbatar mana adadin kofofin aljanna 8 ne kamar yadda hadisin Umar Allah ya kara masa yadda yake fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa man tawabba'a fa asbaga alwudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a aw kama qala manzon Allah yace duk wanda yayi arwalla ya cika arwallarsa cika arwalla shine ka kyautata ta ka zo da farillai da sunnoni da mustahabbai ka kwatanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar manzon Allah yace sannan a karshen arwallarsa yace ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu manzo Allah yace a ranar kiyama za a buda masa kofofin aljanna guda 8 sai ya zaba ya darje wannan hadisi yana kara tabbatar mana adadin kofofin aljanna 8 ne amma nauta Allah ya kare mu su 7 ne kamar yadda nassi na alqur'ani ya tabbatar cikin suratul hijr laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum shine yace fil jannati thamaniyatu abwab manzo Allah yace aljanna akwai kofofi guda 8 fiha babun yusammar rayyan manzo Allah yace a cikin kofofin akwai wata kofa ta musamman wadda ake ambatanta da suna ar-rayyan an gane ku lafazin rayyan min ar-riyi ne in aka ce ar-riyu shine koshi da ruwa ar-rayyan kenan koshashe wanda babu kishirwa kwata-kwata tare da shi la yadkhuluhu illa as-sa'imun manzo Allah yace wannan kofa ba wanda zai wuce ta cikin ta ya shiga aljanna in banda masu azumi ba wanda zai shige ta ma'ana ya bi ta wannan kofa ya shiga aljanna manzo Allah yace in banda masu azumi wanda wannan wata karramawa ce ta musamman daga gun ubangiji subhanahu wata'ala ga bayinsa masu azumi sun kiyaye azumi na farilla kuma sun biyo baya da azumi na nafila su ne Allah ya kebance ma wannan kofa walillahi almasalul a'la kamar misali yau wata hafala ce ake wani taro ne ake sai aka bude wata kofa aka ce wannan kofa ta manya ce sai suwana 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 su ne za su bi amma ku ga magari ga kofar ku to kaga wannan yana nuna cewa kana da wata daraja kana da wani matsayi To dan haka azumi yana ɗaya daga cikin ibada mafificiya a gun Allah subhanahu wa ta'ala, banda sallabawa abin da ya fi azumi, wanda yana daga cikin dalilin da yake tabbatar da wato fifiko na wannan ibada a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu amali ibni adama lahu walhasana bi ashri amsaliha illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi aw kama qala. Manzon Allah yace ubangiji mai girma da daukaka ya faɗa duk abinda dan adam yake aikatawa na aiki kyakkyawa, to kyakkyawan aiki ya cancanci kwatankwacin sa so goma. Duk aiki mai kyau in ka zo da shi, to ka'ida ce Allah zai linka maka shi sau goma. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, sai yace illa siya ko kuma illa sau, banda azumi. Ubangiji ta'ala yace fa innahu li azmi nawa ne. Kaga Allah ya danganta azumi zuwa gare shi. Wannan ana kiranta ibafatu tashri, jinginawa ce ta ɗaukakawa da darjantawa. Yace banda azumi, yace fa innahu li nawa ne. To sallah ma tashi ce, hajji ma tashi ce, komai nashi ne. To amma dan ya nuna mana daraja ta azumi, sai ya ce banda azumi fa innahu li nawa ne wa ana ajzi bihi, ni zan sakauta ma bawa na da shi. Dan haka ba wanda ya san gulgudan ladan mai azumi in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Dama yana daga cikin ma'anar azumi as-sabr. Allah ko ya faɗa innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan haka masu azumi kofa gare su ke bantacciya a wajen shiga aljanna, Allah ya sanya mu a cikin su. Kuma ziyada, kamar yadda ya zo a wata riwaya, manzon Allah ya ce idan masu azumi sun shiga ugulika, sai a kulle wannan kofa, ba wani wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa bayan masu azumi sun wuce. Da zaran masu azumi sun wuce, sai a kulle ta, sai dai ku bi ta wata kofa ta daban, koda kun cancanci shiga aljanna. A takaice dai, malam ya zo da wannan hadisi domin tabbatar mana da wato sifar kofofin aljanna. Ma'ana aljanna tana da kofa guda takwas, kuma ita kofar aljanna fa karkai tsammanin cewa kofa ce wadda za a ringa turayya da juna. In ka kalli adadin yawan mutane tun farkon duniya zuwa ƙarshen ta, kofar aljanna kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi, wato daga wannan kyaure, an gane ku, zuwa wannan kyaure, ma'ana mabudin kyaure biyu ne. To kowace kofa kyaure ɗaya tafiya shekara 40 ne, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake faɗa cewa ma bainal misra'aini masiratu 40 sana, abinda yake tsakanin kyauren guda biyu tafiyar shekara 40 ne. Shekara 40 ba kwana 40 ba, tafiyar shekara 40. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu sifatin nari wa annaha makhluqa. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sifar wuta, ajarani Allah wa iyyakum minha, wa annaha makhluqa. Ita wuta tuntuna an halicce ta, an gane ku, halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, kuma tuntuni Allah ya halicce ta a yanzu ma maganar da ake akwai ta. Wanda bayani ya gabata lokacin da muka zo babu sifatil janna, kenan kafin wannan babi, na cewa aqidar ahlus sunna wal jama'a wuta da aljanna tuntuni Allah ya halicce su a yanzu ma akwai su, kuma har abada wuta da aljanna ba sa karewa. Har abadan abada wuta da aljanna suna nan ba sa gushewa. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a. Sabani ga mu'tazila, su sun tafi akan cewa a yanzu wuta da aljanna babu su, a ranar kiyama ne Allah zai halicce su ya shigar da waɗanda suka cancanta a shigar da su. Me ya kai su haka? Shine amfani da hankalinsu. akan abin da yazo na nasu. Su suna ganin cewa a ce a yanzu akwai wuta, akwai aljanna, wannan babu hikima. Suka ce ai kamar misali mutum ya gina gida ne, ya shirya komai, sai ya kulle gidan ya ce ba zai shiga wannan gida sai bayan shekara 100. Suka ce kaga babu hikima. A zo a ce an halicci, a ce akwai aljanna, yanzu akwai wuta, suna ganin cewa ya ci karo da hankali, da hikima a hankalinsu. To amma nassi na Alkur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar mana wuta da aljanna a yanzu ma akwai su. Bayani ya gabata, ana cikin sallah ta kusu, dishewar hasken rana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa suka ga ya firgita, ya razana, ya ja da baya da maza zuwa jimawa, suka ga kuma yayi gaba, sai ma suka ga yana dan mulmushi, ya dan meka hannu kamar zai ciro wani abu. Ana gama sallah suka tambaye shi, suka ce ya Rasulullahi, mun ga kai wani abu a cikin wannan matsayi naka, sabanin yadda muka san ka, mun ga ka ja da baya a firgice, kuma zuwa jimawa kai gaba har ma kana dan mulmushi, ka meka hannu kamar zaka ciro wani abu, me ya faru? Maza Allah ya ce, ja da baya da kuka ga na yi a firgice, a razane, ya ce wallahi wuta ce Allah ya nuna min a wannan bangwa. Ya ce a rayuwata ban taɓa ganin wani abin gani wanda yake mafi muni, mafi firgitarwa sama da wuta da Allah ya nuna min a yanzu. Ya ce gaba da kuka ga na yi, ina ɗan mulmushi har ma na yi famar in tsinko wani abu, ya ce aljanna ce Allah ya nuna min. Yace ban taba ganin wani abin gani wanda yake mafi faranta zuciya, mafi kyawo, mafi kayatarwa, yace sama da aljanna da Allah ya nuna mu. Yace hannu da kuka ga na meka, yace nayi famar na ciro wani nonon itaciya daga cikin itacen aljanna, inda Ubangiji na ya bani ikon cirowa. Manzo Allah yace wallahi har duniya ta tashi za ku ci gaba da ci, ba zai kare ba, domin Allah ya faɗa ukuluha daimun wa zilluha. To kaga wannan nassi ne a tabbace wanda yake nuna mana wuta da aljanna a yanzu ma akwai su, wanda hadisi sun wuce a lissafa. Ayoyi na Alkur'ani, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin aljanna chai wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الشاهد جاءه عدت للمتقين تنتنا انت انا دي wannan aljanna ga masu takawa shine malam sai yazo da kalmomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani game da wato sifar wuta shine sai yazo da kalma ta gassakan kamar yadda wannan kalima tana cikin suratul nazi in wannan cikin suratul nona suratul nabai ubangiji ta'ala na fada illa hamiman wa gassaka shine sai yace gassakan ayu qalu gasaqat aynuhu larabawa sukan fada gasaqat aynuhu ai sala min halma ruwa ya wannan hawaye ya diga shine suke cewa gasaqat aynuhu wa yaksiqul jurhu rauni ma'ana yana zubar da ruwa ay yasilu ma'an wa ka'anna al-gasaqa wal-gasiq wahid malan yace ka ci kalima ta gasaq da gasiq duka ma'anar su daya an gane shine ma'ana as-sailu ma'ana gudanar abu sai yace gislin kullu shay'in gasaltahu fa kharaja minhu shay'un fa huwa gislin an gane ko kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul haqa wala ta'amun illa min gislin la ya'kuluhu illa al-khati'un shine yace kullu shay'in gasaltahu dukkan abin da ka wanke fa kharaja minhu shay'un wani abu ya fita daga cikin sa to shine ake kira gislin ala wazni kenan fi'ilin min al-gasli an gane ko an ciro shi ne daga al-gasli ma'ana wankewa ay min al-jurhi wad-dabri shine kamar misali idan aka wanke rauni abin da yake fita na mugunya daga ciki shine ake kira gisli kuma addabar da addabar addabar sune kazuwa ma'ana wadda take kama raƙumma domin kazuwa kuraje ne wanda mugunya take fita daga cikin shi to in aka wanke wannan abin da yake fita daga cikin mugunyar shine ake kira gisli wanda shine abincin yan wuta kamar yadda Allah ya faɗa la ya'kuluhu illa al-kadiu wanda wannan ma sifa ce ta abincin yan wuta Allah ya kare mu wa qala ikrima ikrima ya faɗa shine maula ibn abbas yace hasabu jahannam a cikin suratul anbiya innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ubangiji ta'ala yace innakum lalle ku mushrikai wa ma ta'buduna da duk abin da kuke bauta ma min dunillahi ko ma bayan Allah mahaliccin kowa da komai ku san da cewa ku gaba ɗaya da ku da gumakanku hasabu jahannam makamashi ne na wutar jahannama antum laha waridun ku da su gaba ɗaya ubangiji ta'ala yace masu gangarawa ne cikin ta ku shiga sai yace haqabun bil habash bil habashiyya idan aka ce hasab wato kalima ce wadda take ta mutanen habasha abinda suke nihi kuskaren itace kenan shine hasab makamashi wa qala ghayruhu wato wani daga cikin malaman tafsir kenan ba ikrima ba shi ya fada yace hasiban fadar Allah da yace hasiban an gane ko da yace aw yursila alaikum hasiban ko kuma can cikin suratul mulk am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir to shine yace arrihul asib wato guguwa kenan ita ce ake kira hasib sai yace wal hasib ma tarmi bihir rihu abinda iska take jihwa da shi an gane ku domin iska guguwa takan dauki tsakonkwani tsakuwa da duwatsu ta ringa jifa da su kamar yadda guguwa in ta taso zaka ga tsakonkwani tsakuwa tana kwasar da tana jifa da su tana jefa su to shine ake kiranta ita wannan iska guguwa ake kiranta hasib shine yace wa minhu hasabu jahannam daga wannan kalima ce aka ciro wannan kalima ta hasabu jahannam ay yurma bihi fi jahannam za a jefa su cikin mutar jahannama kum hasabu hasu kenan ababan jefawa ne a cikin ta kenan a tafsirin wasu malamai innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam ay ma turma bihi fi jahannam ku da abin da kuke bauta ma koma bayan Allah gaba ɗayan ku kenan abin jifa ne a cikin mutar jahannama ma'ana za a jefa ku daman su yan wuta in aka zo da su a jefa ne ake ba buɗa ba ake a ce wuce shiga kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir wa idha ulqu minha makanan bayyiqan muqarranina da'aw hunalika subura shine anan yace wato ay yurma bihi fi jahannam za a jefa su a cikin wutar jahannama hum hasabuha kenan su abin jifawa ne a cikin ta wayuqalu hasaba fil ardi ay zahaba akan fada a larabci hasaba fil ardi ay zahaba ma'ana ya tafi aban kasa wal hasabu sai yace mushtaqqun min hasaba il hijara kalima ta hasab an ciro ta ne daga wato su ne kankanan duwatsu kenan an gane in aka ce alhasba tsakuwa kenan kankanan duwatsu irin na karauki su ne ake kira hasba kenan wannan kalima ta hasabu jahannam in ma ka fassara ta makamashi ne na wutar jahannama ko kuma ka fassara ta hasabu jahannam ababai jefawa ne cikin wutar jahannama sannan sai yace sadid kamar yadda yake cikin suratu wannan suratu Ibrahim ubangiji ta'ala ya faɗa wa yusqa mimma in sadid sadid shine a Hausa ake kiran shi sarkamaki kaihun wa damun mugunya da jini an gane ko wanda yake guda yake tsiyaya daga rauni mugunya da jini a gauraye shine ake kira sadid kamar yadda can Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa khaba kullu jabbarin anid min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusiqu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun ghalidh. Sai ya ce khabat, sannan a cikin suratul Isra kullama khabat zidnahum sa'ira. Khabat sai ya ce ay qafi a duk lokacin da wato ta buci, an gane ko, shine ma'ana limsawa duk lokacin da ita wannan wuta ta jahannama ta limsa. Ubangiji Ta'ala ya ce zidnahum sa'ira, sai mu dada musu wato ruruwa ta wuta. Ka san al'adar wuta in tana ci tana ci tana ci to takan dallimsa, to in ta limsa ba a kyale ta, kuma sai a dada mata ruruwa. Shine Allah ya ce kullama khabat, a duk lokacin da wutar ta dallimsa zidnahum sa'ira. Ubangiji Ta'ala ya ce sai mu dada musu wato ruruwarta, wutar ta ringa ci balbal. Sannan kuma ya zo da kalimar wato turun, wadda kalimar tana cikin suratul Waqi'a, a fara'aytumun nara allati turun, turun ay tastakhrijun, ma'ana Ubangiji Ta'ala ya ce ku bani labari game da wuta allati turun, wadda kuke kestunta. A antum ansha'atum shajarataha, shin ku ne kuka halicci itaciyar da kuke kestun wuta? Amnahanul munshi'una, ko kuma mu ne muka halicci itaciyar? Irin su itaciyar zurma, wanda daga ka dauka ka goga ka hada iccen ka goga, wannan iccen ka goga sai kaga wuta ta kama. Kudura ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, itaciya ce gata amma akwai wuta a cikinta, wanda a wancan lokaci matafiya in kana bulaguro ba ruwanka da daukan ashana, wannan itacen kawai su ne. Lokacin da ka buƙaci wuta, daga ka dauki wannan iccen ka goga sai kaga wuta ta kama. To shine Allah yake cewa a fara'aytumun nara allati turuna, ku ba mu labari game da wutar da kuke kestu. A antum ansha'atum shajarataha, shin ku ne kuka halicci itaciyar? Amna hanul munshi'una, ko kuma mu ne muka halicci itaciyar? Sai yace nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. To shine anan yace turun ay tastakhrijun, sukan fada larabawa auraytun nara ay awqattuha, ma'ana shine yace auraytu ay awqattu, ma'ana na kyafta wuta. Sai yace lil muqwin, da yace nahnu ja'alnaha tadhkiratan, ita wannan wuta ta duniya Ubangiji Ta'ala ya ce mun maida ta tunatarwa ce ga wuta ta lahira. Idan ka raƙu wutar duniya ka ji gumi, to wannan sai ya tunatar da kai akwai wutar da ta lullunka ta, ita ce wuta ta lahira. Kenan ka yi ƙoƙari ka gyara aikinka. Shi ne Allah ya ce nahnu ja'alnaha tadhkiratan, sai ya ce wa mata'an, kuma mun sanya ta abin amfani ne. Lil muqwina, wato ga matafiya. Lil muqwin shi ne ya ce ailil musafirin, ga waɗanda suke matafiya, wanda wannan jin kai ne na Allah Subhanahu wa Ta'ala game da bayinsa. A ce yanzu ɗan bulaguro wanda zai kama hanya ya yi tafiya mai nisa, a ce sai ka ɗauki wuta a mangal, don in ka buƙata in tafiyar kwana nawa za ka yi sai da wuta a rike? Kaga ai wahala ta yi wahala, kayanka ka ɗauka ko kuma wuta. To amma hikima ta Ubangiji kawai sai halicci wuta a cikin wani icci, in ka bukata kawai sai ka goga itacen shi kenan. Har aka kawo wannan lokaci na ci gaba, aka samu wannan ashana, bayan ashana aka yi wannan birke da sauransu, wanda gaya birke cikin sakinka za ka saka shi. Daga ka bukaci wuta kawai da kyastawa za ka yi. Shi ne ya ce lil muqwin ay lil musafirin, sai ya ce walqiyu, a larabci in aka ce alqiyu alqafru, wato shi ne ƙungurumin daji haƙo kenan, shi ne ake kira alƙiyo. Daga nan kenan aka ciro almuqwin, an gane ko, matafiya, saboda su matafiya galibi tafiya dokar daji ce alƙafir. Wa qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas ya faɗa game da fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala da ke cikin suratul Safat, fahaduhum ila siratil jahim, siradul jahim yace ai sawa'ul jahim wa wasl jahim tsakin wutar jahannam wana wuta mai kuna yace fahaduhum ubangiji ta'ala yace ku sita su ila siradil jahim ma'ana izuwa tsaki tsakin kenan ita wuta wadda take mai matukar kuna kenan siradul jahim ai sawa'ul jahim tsaki tsakin ta shine yace wa wasl jahim sannan la shauban min hamim fadar sa da yace thumma inna lahum alaiha la shauban min hamim shauban sai yace ayyukuladu da'amuhum wa yusadu bil hamim abincin su su ɗan wuta akan gauraya shi an gane ko akan gauraya shi wannan itaciya ta zaqqum ita ce za a gauraya musu da ruwan zahi kamar yadda ya fada inna shajaratal zaqqum ta'amul asim kalmuhul yagli fil butuni ka galil hamim ko kuma a can da yake cewa innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim qal'uha ka'annahu ru'usish shayatin thumma inna lahum 'alayha la shawban min hamim shine yace wayusabu bil hamim akan gaurayata wato bil hamim da ruwan zafi lafazin yusad shima al-khad ne ai ita kanta bulala a larabci ba a ce mata ba as-saud illa kasancewar tana gauraye jiki saboda duk inda aka buga ma mutum bulala to wannan tsoka za ta gauraye da jini in ta gauraye da jini sai jiki ya kwashi radadi dan haka ake ce mata as-saud ita bulala saboda tana gauraye jiki ta rikida shi kamar yadda ce yace fasabba alaihim rabbuka sauda azab gauraye na azaba shine anan yace yawa wa yusadu bil hamim ai wa yukhladu bil hamim akan gauraya musu wato da ruwan zafi sannan kuma fadarsa zafirun wa shahiq kamar yadda yake cikin suratu hud lahum fiha zafirun wa shahiq sai yace sautun shadidun wa sautun ghaifun zafir a hausa shine ake kira huci wa shahiq shine shesheka shesheka kalma ce ta larabci daman asali gane ko wato huci da shesheka haka ɗan wuta suke da shi in aka ce huci sauti mai tsanani da yake fita daga jikin mutum a ce wane yana huci an gane shesheka kuma mutum ya ringa fitar da sauti wanda yake kasa-kasa na gajiya da wahala to wannan sifa ce ta ɗan wuta wal iyazu billahi lahum fiha zafirun wa shahiq sai ya ce wirdan kamar yadda ya zo a cikin suratu maryam yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda wirda sai yace ai afashan idashan idashan ma'ana suna masu tsananin kishirwa suna masu tsananin kishirwa sannan ya zo kuma da kalimar gayya kamar da yadda ya fada fa saufa yalqauna gayya gayya ai kusranan ma'ana za su hadu da tabewa da hallaka wa qala mujahid mujahid ibn jabr ya fada game da kalima ta yusjarun thumma fin nar yusjaruna yusjarun ai tuqadu lahumun nar akan hura musu wuta an gane ku yusjaruna ma'ana akan hura wuta akan su shi yasa ai taba ake kiranta sijara saboda me yasa wuta ake kunna mata an gane ko shine yace yusjaruna ai tuqadu lahumun naru akan kunna musu wuta a cinna musu wuta wallahi yazillahi sannan kuma malai yazo da kalimar wanuhasul kamar yadda kalimar na cikin suratul rahman yursalu alaikuma shuwazun min narin wanuhasun fala tantasiran nuhas yace as-sufur wato shine jan karfe kenan tagulla jan karfe yusabbu ala ru'usihim akan kwarara shi akan kawunan ƴan wuta wal iyazu billahi tagulla jan karfe akan narkar da shi a cikin wutar jahannama sannan sai a ringa zuba musu akai bayan daman can cikin suratul hajji ubangiji ta'ala ya fada fallazina kafaru quddi'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid a suratul hajj za a ringa kwarara musu a ringa kwarara musu ruwan zafi wal iyazu billah ka san babu abin da yafi bala'i da musiba yanzu ka dauka ruwa a tsaida shi akan mutun ya ringa diga ji zaka yi kamar ana jeho maka wani dutse to ina ga ruwan zafi kuma ruwan zafi ma kuma na wutar jahannama wal iyazu billah wanda in an kwarara musu gaba ɗayan abin da yake iyan hanji za su narke da fatar jikin to a wannan aya ba ruwa bane ba ma jan karfe ne narkakkar tagulla shine za a ringa kwarara musu akai shine yace yursalu alaikum ashwazun min narin wa nuhasun fala tantasiran sai yace wa nuhasun ay yusab ay as-sufur yusabu ala ru'usihim kenan narkakkar tagulla za a ringa kwarara musu akan su yuqalu zuku kamar yadda yake cikin suratu ankabut wa yuqalu zuku zuku ay bashiru wa jarribu shine ma'ana ku rungumi azaba ta wuta wa jarribu ma'ana ku gwada ma'ana dai ku shiga ku ji yadda take sai yace walaysa hadha min zawqil fani wannan baya nihin cewa dandana ta baki an gane ku dandana ta baki ai ana cewa azzauqu dandana abu da baki ka dandana ka ji mai zafi ne ko ba mai zafi bane mai dadi ne ko marar dadi ne shine ake kira azzauq to amma in aka yi amfani da kalimar azzauq a bangaren azaba abinda ake nihi mutum ya shiga ga dangada kamar yadda ce ya fada zuq innaka antal azizul karim sai yazo da kalimar marjin marjin ay khalisun minan nar shine tacacciyar wuta kamar yadda ya fada wanda yake cewa wannan khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjin min nar ai shine yace khalisun minan nar tacacciyar wuta wadda babu hayaki a cikin ta shine ake kira marji sai yace larabawa sukan fada marjal amiru ra'iyatahu shugaba wato ya bar talakawansa ai idza khalahum ya aduba abuhum ala ba'd idan ya kyale su suna cin junansu suna cin kansu shine ake cewa marjal amiru ra'iyatahu idza khalahum idan ya rabu da su ya aduba abuhum ala ba'd junansu suna cin juna suna fada da juna kenan kaga kenan kalmar shine ma'ana cudanya da juna sai ya ce marij kamar yadda Allah ya faɗa a can cikin suratu kaf sai ya ce ay multabisin ya ce fahum fi amrin marij ay multabisin gaurayayyen al'amari shine suna kokontan alkiyama sai ya ce maraja amrun nasi ay ikhtalada lamarin mutane ya cudanya shine ya ce ikhtalada ay ya gauraye marajal bahrain Ubangiji ta'ala ya faɗa marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan shine yace marajal bahrain ai ikhtaladal bahrain bahran marajal bahraini ubangiji ta'ala shine ya gauraya teku guda biyu a idan kenan mai dibe yaltaqiyani suna haduwa a idan mai gani amma bainahuma barzakhun tsakanin su akwai wani shamaki la yabghiyani wanda ba sa ketare juna wani ya hadu da wani wanda kudura ce ta ubangiji subhanahu wataala kenan lafazin maraja shine ai ya gauraya shine yace marajal bahraini ai ya gauraye ce ku guda biyu larabawa sukan fada marajat marajta dabbataka ai taraktaha ma'ana ka kyale dabbar ka kenan tana kiwo a makiyaya kenan ta ci duk abin da ta so shi yasa ai makiyaya ake ce mata almaraj saboda komai akwai kowace ciyawa akwai dukkan waɗannan kalmomi dai suna bayani ne game da abin da ya shafi sifar wuta mallan sai ya fara sai ya zo mana da hadisi na Abu Zar Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci ya kasance a cikin wani bulaguro faqala sai manzon Allah ya faɗa yace abrid yace sanyaya thumma qala abrid manzon Allah yace da shi sanyaya ma'ana Bilal yazo ya sanar da shi yace ya rasulullahi lokacin sallah yayi azhar ce manzon Allah sai yace abrid ma'ana ka dan sanyaya ka dan bari rana ta dan huce Allo ya saki dawowa manzon Allah ya ce masa abrid ka dan sanyaya dai hatta fa alfayu ya'ani litulun wato har inuwa dai ta sauka aka tabbata ga ta ta sauko. Littulul wato inuwa kenan ta tuddai ta sauka. Lafazin at-tulul jam'i ne na tallun, in aka ce tallun shine wato tudu na yashi, duk wani abu wanda yake mai tudu kenan, abu mai tudu ko shi yake inuwa kenan, har inuwa ta dan sauko. Kuma kada sannan sai manzon Allah ya ce abridu bis salati, ku sanyaya da sallah. Wace sallah ce? Ita ce sallah ta az-zuhr. Sai ya ce fa inna shiddatal harri min fihi jahannam. Manzon Allah ya ce domin tsananin zafin nan da kuke ji, manzon Allah ya ce yana daga kunar wutar jahannama. Lafazin faihun shine ma'ana shiddatul har, kamar yadda suke cewa fa hal harru ay ishtadda, ko kuma fa hal qidru ay ghalat, ma'ana tukunya ta tafasa. Shine yace fa inna shiddatal har, tsananin zafi da kuke ji, manzon Allah yace min fahi jahannam, yana daga kunar wutar jahannama, ma'ana tsananin kunar ta ne. Wanda wannan yana nuna mana mustahabbancin sanyayawa game da sallah ta az-zuhr idan lokaci ne wanda yake na rani, lokacin da zafi yake tsananta, a dan sanyaya kadan. Amma sanyayawar fa bata nihin cewa sai an kai ta karhi biyu, an gane, ko sai an kai ta 1 da rabi, wanda galibi zaka gani 12 da rabi lokacin az-zuhr ya shiga. Idan aka dan sanyaya karfe 1 ma in aka kai an dan sanyaya, an gane, ko ba sai an kai ta karfe 2 ba. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abridu bis salati, manzon Allah yace ku sanyaya game da sallah, ita ce sallah ta az-zuhr. Fa inna shiddatal harri min fihi jahannam, lalle tsananin zafi da kuke ji, manzon Allah yace yana daga kunar wutar jahannama, ma'ana hucinta ne. Sannan malam yazo da hadisi na uku a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ishtakatin naru ila rabbiha, wuta ta kai kuka zuwa ga ubangijinta, ta kai kukanta gun ubangijinta. Faqalat rabbi, tace ya ubangijina, akala ba'dhi ba'dha, juna na yana cin juna, an gane ku, juna na yana cin juna. Wasu suka ce a wannan ai majazi ne, wuta ai ba hankali ba gare ta, za ta kai gar. Ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai, dan nasi in yazo ka dauke shi a zahirin shi, a hakika ubangijin da ya ba komai izinin yin magana, shi ya ba ta izinin magana. Gaya dai a can cikin suratul Fusilat, fatar jiki za ta yi magana a ranar kiyama. Hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina, qalu anbaqana Allahu allazi anbaqa kulla shay. Fatar jiki za ta ce Allahn da ya sa komai ya yi magana, shi ya ba mu izinin yin magana. To dan haka Allah ya ba wuta izinin yin magana, ta kai kukanta zuwa ga ubangijinta, wanda wannan yana nuna mana bawa a rayuwarsa duk lokacin da ya fada cikin kunci, to babu inda zai kai kuka face zuwa ga ubangijinsa. Ga ta dai wuta ce anan, ta kai kukanta gun ubangijinta, tace ya ubangijina rabbi, tace ya ubangijina akala ba'dhi ba'dha, juna na yana cin juna na, wanda wannan yana nuna mana tsananin kuna na wutar jahannama, ita kanta ce ho take kukan cewa junanta yana cin junanta. Fa azina laha bi nafasaini, ubangiji ta'ala ya ba ta izinin lumfasawa sau biyu a tsawon shekara. Lafazin nafasaini musanna ne, in aka ce annafas bi fathil fa shine lumfashi, amma in kama fa'un sukun shine rai, annafsu rai, annafas lumfashi. Shine yace fa azina laha bi nafasaini, ubangiji ta'ala ya ba ta izinin lumfasawa biyu, nafasin fishita, lumfashi na farko a zamanin dari, wa nafasin fisayf, na biyu shi ku a lokacin rani. fa ashaddu ma tajiduna min alharri, maza Allah ya ce shine mafi tsananin abin da kuke ji na zafi, in kun ji zafi ya tsananta to huci ne na wutar jahannama. Allah ya ba ta izinin lumfasawa, lumfasawan ne ta yi. Idan kun ji tsananin zafi ya tsawai, idan kuka ji zafi ya tsananta a lokacin rani to huci ne ta yi. Sai ya ce wa ashaddu ma tajiduna min azzamharir, kuma shine mafi tsananin abin da kuke ji wato na sanyi, wanda ake cewa jaura ta wuce. An gane ko, wanda ruwa yake zama galas, wa sanyin da in ya bi ta kan garake kan konar da shuka. To irin wannan tsananin sanyi huci ne na wutar jahannama. Yadda za ku ji an ce sanyi ya tsananta, kwana biyu an yi sanyi, to huci ne na wutar jahannama, lumfashi ne na wutar jahannama. Waliyazu billah. Wanda wannan hadisi yana tabbatar mana sifar wutar jahannama, wuta ce wadda take mai tsananin gaske. Allah ya kare mu. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, kamar yadda Abu Jamra Abdubai yake cewa na kasance ina zaune da Abdullahi dan Abbas a birnin Makka, fa aka zatini al-humma, yace masassara sai ta kama ni, na ringa karkarwa, na ringa zanzana. Al-humma ita ce masassara kenan fali. Fa qala sai Abdullahi dan Abbas yace abridha anka bima zamzam, sanyaya ma kanka wannan masassara da ruwan zanzam. An gane ko, shine ma'ana akan dan jika, kamar misali wani burgo sai a ringa dora ma mutum, wanda kar mu manta ya gabata a cikin darasin mu na Sunan Tirmizi, kaifiyar yadda ake akan jika, kamar misali wani abu wanda tsumma sai a ringa dora ma mutum a lullube shi da shi, shine yace abridha anka bima zamzam, fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada, hiya lahumma min fayhi jahannam, maza Allah yace masassara wato tana daga cikin kunar wutar jahannama, ma'ana hucinta ne. Fa abridu habil ma'i, kusanyaya ta da ruwa, masassara in ta kama kuma zan Allah yace kusanyaya ta da ruwa, aw qala bi ma'i zamzam, ko kuma ya fada cewa da ruwan zamzam. Shi Hammam marwaycin shine yayi kokonto cewa abriduha bil ma'i, ko kuma fa abriduha bi ma'i zamzam. To shi yasa malam sai ya goya waɗannan hadisai waɗanda suke tabbatar mana cewa da ruwa bai keɓanta ba da ruwan zamzam. Shine yazo da hadisin Rafi ibn Khadij, Allah ya kara masa yadda, na faɗa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa al-humma min fawri jahannam, wato ita masassara wato tana daga cikin tafasar wutar jahannama. In aka ce fawr shine wato tafasa, tafasa ku shine gona, kamar yadda can yace fa iza hiya, wannan a can cikin suratul mulk, wannan ubangiji ta'ala na faɗa walil ladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, tafur ay tagli, shine tana tafasa. Shine yace min fawri jahannam, wato yana daga tafasar wutar jahannama kenan da kunanta ita masassara. Maza Allah sai yace fa abriduha ankum bil ma'i, kusanyaya ma kanku masassara bil ma'i da ruwa. Sannan malam yazo da hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ma na faɗa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa al-humma min fayhi jahannam, masassara tana daga kunar wutar jahannama. Fa abriduha bil ma'i, manzon Allah yace kusanyaya ta da ruwa. Kaga wannan shi ma ba tare da kayyadewa ba cewa ruwan zamzam. Sannan kuma hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace al-humma min fayhi jahannam, masassara wato tana daga cikin kunar wutar jahannama. Fa abriduha bil ma'i, manzon Allah yace kusanyaya ta da ruwa. Wannan duka yana nuna mana wato tsananin azaba ta wutar jahannama. Gaya wannan masassara da take kama mutane to hucin wutar jahannama ne, wal iyazu billahi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace narukum juz'un min 70 juz'an min nar jahannam, wutar nan taku ta duniya maza Allah ya ce min saba'i juz'un wani yanki ne min saba'ina juz'an min nar jahannam daga yanki saba'in na wutar jahannama ma'ana wutar duniya arura ta sai ta kai karshen zafinta sai ka dumka shi sau 70 zai baka gulgudan zafin wutar jahannama wal iyaz billahi kila ya rasulullah in kanat lakafiya in anan inci innace mukhaffafa cewa ai ita ma wannan wuta ta duniya ai ta ishi azaba in dai azaba ce ga masu saban Allah ai wannan wuta ta duniya ma ta isa ta zame ma bawa wato wannan sakamako qala sai manzo Allah yace fuddilat alaihinna ai ala niranid dunya an gane ko fuddilat ita wutar jahannama an fifita ta alaihinna akan wuta ce na duniya bi tis'atin wa 60 juz'an wato da linki da yanki 69 kulluhunna mislu hariha kowane yanki dai kwatancin zafin wutar duniya ne an gane ko da linki 69 kenan wutar lahira ta wutar duniya zafi sai ka linka ta so 70 kenan zai baka gulgudan wutar lahira Allah ya kare sana hadisi na gaba hadisin Safwan ibn Ya'la daga mahaifinsa shine Ya'la ibn Umayyah Allah ya kara masa yadda na fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya qra'u alal minbar yana karanta wannan aya akan minbarin sa wana dau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisu yanda ƴan wuta azaba tayi azaba wal iyaz billahi za su ringa kiran mala'ikan da ke gadin wuta shine malik su ce masa liyaqdi alaina rabbuk roka mana ubangijinka ma'ana ya kashe mu wuta qala sai ya ba su amsa innakum makisuna lalle ku masu ci gaba da zama ne a cikin ta har abadan abada babu yankewa laqad ji'inakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karihun sababin abin da ya dawwamar da ku a cikin wannan azaba mun zo muku da gaskiya sai dai ku kwa mafi yawan ku masu kin gaskiya ne dan haka dan wuta ba maganar ya mutu kuma ba maganar a saukaka masa azaba daidai da kibtawar ido ubangiji ta'ala na faɗa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha ba a hukunta musu mutuwa balantana su mutu kuma ba a saukaka musu azabar wuta daidai da kibtawar ido kazalika najzi kull kafur sana hadisi na karshe a baban malam ya zo da hadisin Abu Wa'il yake fada kila li Usama an fada ga Usama ibn Zaid mahaifin wannan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan masoyin sa aka ce masa law ataita fulanan wa kallamtahu da kaje ka samu shugaba wani ka dan tattauna da shi ka ja hankalin shi kai masa wa'azi abun da yake ho ba daidai bane jama'a ne suke neman shawara suke neman cewa Usama ibn Zaid yaje ya samu shugaban su ya ja hankalin shi abubuwan da yake ho ba daidai bane wanda wannan yana nuna mana ashe in an samu wasu kurakurai ga shugaba to nema ake mutane masu daraja waɗanda yake ganin kimar su da darajar su waɗanda in sun fada masa zai ji su je su yi masa magana ya gyara zama to shine aka ce masa law ataita fulanan fa kallamtahu da ka je gun wani kai ja hankalin sa abubuwan da yake ho ba su dace ba kada sai ya ce innakum la tarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum yanzu ku kuna ganin cewa ba na yi masa magana sai nazo na ce muku naje na samu shugaba na yi masa wa'azi na ji hankalin shi kawai gani kuke na kyale shi ne innakum la tarawna anni la ukallimuhu illa an usmi'ukum illa usmi'ukum kuna ganin cewa ba na masa magana sai in nazo na ce muku naje na mai nasiha sannan za ku san cewa naje yace inni ukallimuhu fi sirri a boye daga ni sai shi nake zuwa in ja hankalinsa in masa nasiha duna an aftaha baban la akunu awwala man fatahu yace ba tare da na bude wata kofa dan kar in zamanto ni ne farkon wanda na bude ta kofa ta sharri da fitina. Saboda to in an ce an je an ja hankalin shugaba an yi masa galgadi ya ki dauka an huto an ce muku an je an masa kuma ya ki dauka kina tunda an je an gaya masa ya ki dauka menene zai biyo baya kina hayaniya da yi masa tawaye kinan dan haka in an je an yi masa nasiha ba sai an huto an ce muku ba an je an zauna da shi an ja hankalin shi menene fa'idar a gaya kenan ko kenan in bai ji ba bai gyara zama ba sai a ce a to ai tunda daman an je an yi masa magana ya ki ji kenan yanzu komai ma muna iya yi shine yace inni ukallimuhu fi sirri ni ina tattaunawa da shi a boye nakan ja hankalinsa nakan nuna masa abinda bai dace ba abinda yake yi wanda bai dace ba cewa ya gyara duna ana aftaha baban la akunu awwala man fatahu ba tare da na bude wata kofa wanda bana so na zamanto ni ne farkon wanda zan bude ta kofa ta sharri da mugunta ta hayaniya ta rashin zaman lafiya yace wala aqulu li rajulin an kana alayya amiran innahu khairun nas yace ni fa bazan fada ba ga wani mutum kawai dan ya zama shine shugaba na in ce a shine fiyayye daga cikin mutane in tsarkake shi an gane ko wai ba ina nuna cewa mutumin kwarai a shine fiyayye na mutane a in kyale yace a wala aqulu li rajulin bana fada ga wani mutum an kana alayya amiran a sababin ya zama shugaba ne a kaina in ce innahu khairun nas shine fiyayyen mutane in ringa mudahana in kyale shi alhali na san yana da kurakurai ba da shay'in samituhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bayan wani abu da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qalu sai suka tambaye shi wa ma sami'tahu yaqulu me kaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada qala sai ya fada yace sami'tuhu yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada yuja'u bir rajuli yawmal qiyama za a zo da wani mutum a ranar kiyama fayulqa fin nari za a jefa shi a cikin wuta wal iyazu billahi fatan daliku aqtabuhu fin nari wato aran cikin sa diyan hanji da tumbi gaba daya wal iyazu billahi za su zazzagu a cikin wuta yana yawo yana ja idan aka ce wannan aqtab sune wato diyan hanji shine yace fatan daliku aqtabuhu fin nari diyan hanjin sa za su zazzagu a cikin wuta wal iyazu billahi yana ja fayaduru manzon Allah yace zai ringa zagaye yana zagaye a cikin wuta kama yadurul himaru bi rahahu kamar yadda jaki na nika wato yake kewayawa bi rahahu da dutsin nika ka san shi dutsin nika a wancan lokaci katon dutsi ne sannan kuma akwai babban dutsi a kan shi wanda an masa kofa ta nan ake zuba tsaba shi wannan katon dutsi an daura masa wata igiya sai a daura ma jaki sai a dinga kora shi yana kewayawa kewayawa da yake yana murgina wannan dutsin shi kuma murgina dutsin wannan shi ko yana nike duk abin da ake zubawa daga can kuma gari yana fita shine ake kira arraha kenan jaki shi ake korawa yana kewayawa yana kewayawa yana murgina dutsin wannan sannan shi kuma kwayar da aka sa tana nikewa kenan kuma gari yana fita shine ake kira arraha shine kenan tahuna duk da cewa tahun kin ma ai larauci ne shine yace kama yadurul himaru bi rahahu kamar yadda jaki yake kewayawa bi rahahu da dutsin nika wanda aka daura masa haka zai ringa zagaye a cikin wuta fayajtami'u ahlun nari alaihi yan wuta za su hadu su yi ca a kansa suna mamaki fayaquluna sai su fada su ce masa ai fulan kai wane mashi anuka menene lamarinka menene lamarinka alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar yanzu bai zamanto ba kai ne kake umarnin mu da kyakkyawan aiki kake hanin mu gabar mummunan aiki kada sai ya ce kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi na kasance ina umarninku da kyakkyawan aiki amma ni fa bana aikatawa wa ana hakum anil munkar, kuma ina hannunku ga barin mummunan aiki, wa atihi, kuma ni kuma nake aikata, wal iyazu billahi. Wannan yana nuna mana sharrin wato aiki ya saba ma ilimi. An gane ku? Sharadin ilimi kai aiki da shi. Ubangiji ta'ala ya yi rarauka, ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alu, kabura maqatan inda Allahi an taqulu ma la taf'alu, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kuma ubangiji ta'ala wannan wani malami ya faɗa, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu arun alayka idha fa'alta 'azim. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu, kar ka yi hani gabarin wani hali mara kyau, kai kuma ka zo ka aikata. Sai ya ce arun alayka, ai aibi ne gare ka mai girma in har ka yi haka. Shine wani malami yake faɗa a wani baiti, yake cewa wara'i shata yahmi dhiba anha fa kaifa idha ru'atu la hazi'a. Ai mai kiwon dabbobi shi yake hana wato kelkeci ya taba dabbobi, to yaya in wato wannan, idan wato wannan kelkecin ya zamanto kuma shi yake kiwo, kenan sai abin da kenan dai. A takaice dai wannan yana nuna mana duk wanda yayi ilimi ya tabbata sharadi ne akan shi, wajibi ne yin aiki da ilimi. Shi yasa ai Allah ya tsine ma Yahudu, saboda sun yi ilimi amma ba sa aiki da ilimi. Allah ya kamanta su da jaki wanda ya dauki lantul littafai, masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayati llah wallahu la yahdi alqaumaz zalimin. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.